everyonenahere.com.
Kitayani na tayaki igiyar so mi kullawa. Dashin inuwarta kina raba ki gani yanzu zumar san kina kurba kulani na kulaki tabiyar mu tai dorewa ni mu samu dai akan manni ya tsagaye ba cin ranki nake so na kiyaye na rantse ni ba sake hawaye inda karin tsijin dadin ki nake so ne ninkawa
Igiyar so mi kullawa.